wani mutum mai suna Abdullahi dan Ubay dan Salul wa kana ra'san fil Madina, shi kuma ya kasance dagaci ne a Madina, wa huwa min al Khazraj, yana daga cikin ainihin Khazrajawa cikin waɗancan kabilu, wa kana sayyida ta'ifatayn fil Jahiliyya, saboda shi babba ne, shi dagaci ne, kun ga ai dagaci ba shugaban wata kabila bane, dagaci shugaban gari ne ko, dan haka dagaci ne gaba daya, shi daga ainihin kabila Khazraj yake, amma kuma da Aus da Khazraj da sauran duk mutanen gari suna karkashin shi. Wa kanu qad azamu ala an yumallikuhu alaihim, to sun so su kara mishi mukami ma daga sarautar dagaci su mai da shi ya zama ainihin hakimi gaba daya. Ana dab da za a yi haka, faja'ahumul khairu wa aslamu, sai musulunci ya zo musu sai suka musulunta. Yanzu babu maganar sarauta gargajiya, babu maganar dagaci ya koma hakimi, dagajin takan ma ya sauka daga kanta, ya koma ya zama cikin musulmi, ɗaya daga cikin al'umman musulmi. Washtaghalu anhu, sai suka kauda kai daga gare shi, suka manta da shi ma, domin ga khalifan Allah ya zo, yaushe ba a zauna ana fama da wani dagaci. Fa baqiya fi nafsihi min al-islam wa ahlihi, shikenan sai kuma makirci game da musulunci da musulmi ya ainihin darsa su a cikin zuciyar shi. Falamma kanat waqa'atu badr, a lokacin da aka yakin Badar, qala, sai yace, hadha amrun qad tawajjaha, to wannan al'amari da dai mun ja da baya, amma al'amarin nan yanzu fa ya waye gari ya yi karfi. Fa azhara ad-dukhul fi al-islam, sai ya bayyana to ya shiga musulunci. Amma kafin ai wannan yakin Badar babbadin nan jama'a bai bada kai ba, yana gefe guda, yana ganin cewa wannan wata tafiya ce wadda ta zo za ta kwaranye kuma ta dawo a zo a nada shi a matsayin hakimi. To amma lokacin da ya ga addinin musulunci ya yi karfi, an kama manya-manyan kafiran da kowa yake jin labarinsu, an kashe su, an kama wasu an ɗaure, an jikkata su, ƙasar makaɗin ta waye gari ta zama musu kamar ainihin keji, ta zama kamar keji jama'a, ma'ana ta yi faɗi ga mutanen cikinta, domin an kashe mafi yawancin waɗanda ake jin ainihin muryarsu. Wa dakhala ma'ahu tawa'if mimman huwa ala tariqatihi wa nihlatihi, to ba shi kadai ya shiga addinin musulunci ba, akwai ire-iren shi, kananan masu anguwanni da fadawa da sauran duk wasu kanana-kanana waɗanda da waccan gwamnati tashi ta zauna su ma da sun samu rabansu. To sai suka ga to tunda haka ne bari su shiga cikin addinin musulunci. Wa akharuna min ahlil kitabi, aka samu kuma wasu daga cikin kristoci da yahudawa su ma suka shigo addinin ba dan shiga irin shigar da Abdullahi dan Salam yi ba, shiga ce irin ta sun ga cewa in fa ba su shigo ba to za a zo a yi tafiyan nan babu su, kuma ƙarshen ta za a zo a kashe su a cikin kaskanci da wulakanci. To shine ainihin ko menene a nuska ku na famin samma ne, to wannan nuska ya shafe famin samma wujidan nifaqu fi ahlil madina, to daga wannan lokaci ne aka samu munafunci a cikin mutanen Madina bayan yakin Badar, shigowar ainihin Abdullahi dan Ubay dan Salul cikin addinin musulunci. Wa man haulaha min al-a'rabi, hakanan kewayen Madina ma da duk babu munafukai, amma yanzu shikenan tunda galibin waɗanda suke ƙauyuka manoma makiwata su ma sai suka dawo sai suka shiga addinin musulunci, amma ba da nufin musuluncin da gaske ba. Fa amal muhajiruna, amma su muhajirai da suka yi gudun hijira daga Makka suka dawo Madina, falam yakun fihim ahadun, ba a samu ko ɗaya daga cikinsu ya shiga munafunci ba. Li'annahu lam yakun ahadun yuhajiru mukrihan, domin ai babu wanda yake hijira a halin dole, duk wanda kaga yayi hijira yayi hijira ne a halin haka ya zaba, abinda aka so ya zauna shine ya matsa sai ya taho yayi addinin musulunci. Bal yuhajiru wa yatruku ma lahu wa waladahu wa ardahu ragbatan fi ma inda Allah fi ad-daril akhirah, yana hijira ne ya baro ainihin ƴaƴan shi da dukiyar shi da ƙasar shi saboda kwaɗayin ladan lahira da zai samu a wurin Allah. Jama'a, kun ji takaitaccen bayani wanda al-Imamu Al-Hafiz Ibn Kathir al-Dimashqi yayi.